Na tambayi mukaddashin kakakin jam'iyyar APC na ƙasa Mr. Kine Nadena cewar wannan fa babbar magana ce ko suna da hujjan wannan zargi.
If you look at the situation whereby you see San Francisco, for example, give amnesty to some of the bandits.
Yace idan ka duba ga misali yadda jihar Zamfara take yin afuwa ga waɗannan ƴan bindiga daɗi haka sakaka, sannan in ka duba duk wani garkuwa da mutane da ake yi a wannan shiya, Zamfara ake tafiya da mutanen domin a can ne ƴan bindiga suka fi samun natsuwa da kwanciyar hankali. Hatta waɗannan ɗalibai na sakandaren kankara da aka sace kwanan nan, Zamfara nan fa aka tafi da su. Duka ƴan ta'addan da ke zuwa Katsina suke tafka aika-aika, dukkaninsu daga Zamfara suke zuwa. Bai kamata a yi siyasa da sha'anin tsaro ba, wannan fa rayuwar mutane ake magana. To amma kuma lokacin da jam'iyyarku ta APC ke mulki a Zamfara, an yi ta kashe-kashen rayukan bayin Allah. Hasali ma wasu na ganin a wannan gwamnatin ta 'yan adawa ne aka fi samun dan sararawa. Ko me zaka ce akan haka? In har da sauki, me yasa har yanzu ake ci gaba da wannan kashe-kashe? Abinda muke cewa anan shine kar PDP ta yi amfani da wannan a matsayin gasa ta hanyar amfani da rayukan bayan Allah da ba san hawo balle sauka. Saboda haka ya kamata jami'an tsaro su yi abin da ya kamata. To kowane martani gwamnatin jihar Zamfara za ta mayar akan wannan zargi? Zainani Baffa shi ne babban mai taimakawa gwamnan jihar Zamfara akan harkokin watsa labarai.
Akwai matsala yadda muka samu kusan shekara 8 ko shekara 9 shi ne lokacin da APC suke mulki a jihar Zamfara, wanda jini bai taɓa zuba a ɓangaren arewa maso yamma kamar wannan lokaci ba. A rana ɗaya aka kashe mutum 50, aka kashe mutum 100, 150 an kashe. Gwamnatin nan ta matawalle ita ce ta kawo zaman lafiyan da a yau ba ka jin irin wannan munanan abin da yake faruwa lokacin da APC suke mulki.
Abin da suke cewa shi ne yawancin duka ƴan ta'addan idan suka sato mutane jihar Zamfara suke shigowa da su, yanzu ma waɗannan yaran kankara an kai su Zamfara. To shi ne suke cewar kamar Zamfara tana nema ta zama kamar mafaka na ƴan ta'adda.
Dajin na falamu na Zamfara daji ne wanda yake za ka yi tafiya ka ga Sokoto ka fita ka shiga Kebbi har Taraba yake kaiwa wannan dajin. Idan sun fi samun sakin jihar dazu sukan jihar Zamfara, abun kunya ne a ce gwamnatin tarayya wadda take ita take da jami'an tsaron da ya kamata a ce sun yi maganin wani abu, sannan a zo a ce wai gwamnatin da ita ce wai ta ba su mafaka. Saboda gwamnatin matawalle ta sai motoci ma ta ba wa jami'an tsaro wanda ne gwamnatin tarayya ne guda 200 da a shiga dajin cikin na maganin waɗannan.
Idan ka duba kaman gwamnonin APC da suke zagaye da Zamfara duka sun ce su ba ruwansu da wani maganar sulhu nan gaba da ƴan ta'adda, amma kuma ku nace cewar ku kuna kan wannan magana ta sulhu wanda ake ganin kamar hakan marawa ƴan ta'addan bayani.
A wannan maganar banza ne saboda mu shi ya kawo mana ma zaman lafiya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.